الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسين دريبي دهنسن أكارتون الأدب المفرد دمكي قباتر لتاثن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله زامي وقالين شرح حديثنا دبودة 85 زوا حديثنا دبودة دليل إن شاء الله. wannan darasin yana dauke da bayani akan tarayya da shaytan. bayani akan tarayya da shaytan. Allah madaukaki ya mana tsari. babi na 503 kaifal isti'zan. al-Imam Bukhari ya yi wannan babi yana tambaya babu kaifal isti'zan. yaya ake neman izini yaya neman izinin shiga gida yake kasancewa. haddathana abdullahi bin abi shayba qala haddathani yahya bin adam an al-hasan bin salih an salamata bin kuhayl an sa'id bin jubair عن ابن عباس عبد الله بن عباس صحابي النبي عبد الله بن عباس قال يجي استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أقولك شند سيدنا عمر ينام إذن شبوا جاء النبي wato sayyiduna umar ya taɓa neman izinin ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. faƙala sai ya ce assalamu ala rasulillah assalamu alaikum a yadda kulu umaru shin umar ya shigo. hadisin isnadin sai yana da kyau. hadisin ya inganta. wanda abdullahi bin abbas shi yake ba mu labari. wannan labarin yake karanta da mu yanda ya kamata mu nemi izinin shiga gida ko shiga wani ɗaki. idan ka taho za ka shiga ɗakin wani ko gidan wani ka bayyana sunanka a lokacin da za ka nemi izinin shiga. sayyiduna umar ya ce a yadda kulu umaru shin umar ya shigo. sai babu na gaba babu man ƙala man za faƙala ana. shi wannan babin yana bayani game da mutumin da ya taho zai shiga gida sai aka ce waye wannan sai ya ce ni ne. ina hukuncin haka. haddathana abul walid shi ne hisham bin abdul malik at-tayalisi qala haddathana shu'ba bin al-hajjaj an muhammad bin al-munkadir muhammad bin al-munkadir qala ya ce sami'tu jabiran yaqul ناجي جابر بن عبد الله الأنصاري شما صحابي من ظن الله جابر ينتي وأتيت النبي ناتب زواج النبي صلى الله عليه وسلم في دين دمدا ونباشي كان على أبي واندي كسن شيء أكم معي فينا. جابر بن عبد الله yake ba mu labari mahaifinsa ya rusu ya bar basu suka masu yawa. Allah ya kara masa yarda. mahaifinsa ya rusu a yakin Uhud da ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. فدققت الباب سين قنقص قوفا فقال سيتي من ذا وانيني ونم فقلت سينتي انا نيني قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي انا نيني نيني ميسا النبي فدوى النم جابر يتي كأنه كريهه كمر النبي صلى الله عليه وسلم ياكي أبند نفدا وتا النبي بسوء أبند جابر يفدا با كذا سيدنا عمر ديته شغا جدا سيدنا عمر يفين سننشي أيا دخل عمر شن عمر يشغو جابر كما ديته النبي يمس تنبيا وانيني وانن مما كون يتي جابر نسي يتي نيني تو wannan kalma ta ni ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai so jinta ba shine sai annabi ya ce ni ne ni ne wato yana nuna masa wannan kalmar bata dace ba hadisi mun karanta shi a baya haddathana ali ibn al-hasan al-marwazi qala haddathana al-husayn ibn raqid al-husayn الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عبد الله بن بريدة يروي حديثا daga mahaifinsa mahaifinsa shine Buraida bin Husayb shi ma sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi Buraida shi yake ba da labarin Buraida bin Husayb dansa yake karantar da mu wannan labari baban yace kharajan nabiyyu akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ila almasjid ya tafi masallaci wa abu musa ya qara'u kuma abu musa yana karatu to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci يا ترس دا أبو موسى الأشعري ينا كراتم القرآن فقال سيتي من هذا وانيني وانا فقلت سيتي أنا بريدة نيني بريدة جئلت في ذاك إنا فاتر أسنى إذا ما فانسى غريكا يا رسول الله ina fatar asa in zama fansa gare ka mun yi magana akan wannan kalma a baya saboda muhimmancin kalmar yasa al-Imam Bukhari ya yi babi musamman akai a littafin al-Jami'u Sahih babu qawlir rajuli ja'alani Allahu fidaka menene hukuncin mutum yace Allah ya sa in zama fansa gare ka al-Imam Bukhari ya babi akai sai kawo hadisi wannan al'ada ce ta Larabawa Larabawa suna da wannan al'ada allati tuzkaru fil amsal ana kawo irin wannan kalma ne ta misali dan a nuna maka girmamawa zaka gani a littafai na lugha tun kafin zuwan manzon Allah Larabawa suna faɗin irin wannan magana yana maqayisul lugha مجلد 483 هكذا اللسان العرب مجلد 1044 تقوله العرب العربوا سكنتي فديته بأبي وأمي نافن شواني ده ما هي فينا ده كما ما هي فيها تا كو أتي فديته بمالي نافن شواني ده دوتي أتا كأنه اشتريته وخلصته به فيكون المراد بالفداء التعظيم إذا لا ربا وسكتي كمر أبن دا أبو موسى كمر يد بريدا يفدا أنا جعلت فداك إنا فاتر أساء زم فانسا غريكا سنة فدوانا كلمة للتعظيم سبود جرم ما واكوي والإكبار لأن الإنسان لا يفدى لان الانسان لا يفدي الا من يعظمه دو ان دكجي بلاربي ياتي فديته بابي وامي وني لوكاشي ما سي اتشر كان كنمر الفداء دين سي اتشي بابي وامي كدي bi abi wa ummi, asalin ma'anar maganan fadaituhu bi abi wa ummi ko fadaituka, kamar yadda ya ce ju'iltu fidaka. Asali ana faɗa ne saboda girmama mutum kawai, fa yadhunnu nafsuhu lahu, kamar kana cewa ina iya sadaukar da iyayena domin kai ya Rasulallah. Ma'anan burai da ya ce ju'iltu fidaka, ina fatar a sa in zama fansa gare ka. Wato yana ce ma annabi, na yarda in zama fansa gare ka, na yarda in rasa raina saboda kai ka tsira, shi ne ju'iltu fidaka, ya zama fansa ga manzon Allah kenan. Amma Larabawa suna faɗin haka ɗin, wala yakunu ala alhaqiqa, ba wai suna nufin haƙiƙanin ma'anar kalmar ba ne, bal naw'an min albirri wal i'lam bi madama habbatihi, illa dai kawai mutum ya faɗa ne saboda nuna kirkinsa, saboda ya nuna kirkinsa ga annabi, saboda ya nuna makuran son da yake wa manzon Allah. Wannan duk za ka gani a littafai na hadisi, kamar wasu littafai da suke karantar da ladubba irin al'adabu shar'iyya na Ibn Muflih a mujallar na biyu shafin 416, kamar an-nihayat fi gharib al-hadith na Ibn al-Asir a mujallar na uku shafin 422. To idan muka dubi wannan hadisin, abinda Buraida yake ba mu labari, yace kharaja an-nabiyyu ila al-masjid, annabi ya fita zai tafi masallaci, Abu Musa yana karatu a cikin masallacin. Faƙala da na taho, kaga annabi bai san waye ya zo ba, sai manzon Allah ya ce man haza, wane ne wannan? Fakultu, sai na ce ana Buraida, ni ne Buraida. Kaga ya faɗa daidai kenan, ba kamar kuskuren da Jabir ya yi ba. Jabir a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man za, waye wannan? Sai ya ce ana, ni ne. Kaga kuskure ne. Amma in ka dubi hadisin muka karanta na sayyidina Umar, sayyidina Umar kai tsaye ya tambayi manzon Allah, a yadkhulu Umaru, shin Umar ya shigo? Kaga ya faɗi sunan shi. Nan ma da annabi ya tambayi waye wannan, sai Buraida ya ce ana Buraida, ni ne Buraida. Sannan sai ya ce ju'iltu fidaka, ina fatar a sa in zama fansa gare ka ya Rasulallah. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho masallaci, ya ga Abu Musa al-Ash'ari yana karatu, manzon Allah sai ya tsaya, Buraida kuma ya taho. To sai annabi ya tambaya waye wannan? Sai Buraida ya ce ni ne Buraida, Buraida bin Husayn, Allah ya kara masa yarda. Abinda Al-Imam Bukhari yake karantar da mu, ya kamata idan an tambaya wane ne ka faɗi sunanka, ba wai ka ce ni ne kawai ba. To a lokacin da Buraida ya ba da amsa, faƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙad u'tiya haza, kaga wannan mai karatun an ba shi mismaran daɗin sauti, min mazamiri ali Dawuda, daga daɗin sautin annabi Dawud alaihi salam, yana daga daɗin sautin annabi Dawud. Da wannan shi yake nuna darajar Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari yana karatu a annabi sallallahu alaihi wasallam, yake gaya ma Buraida, yake kaga wannan an ba shi daɗin murya irin ta annabi Dawud alaihi salam. Shi annabi Muhammad ya san muryoyinsu, shi annabi ya san muryan annabawan Allah, saboda haka yasa yake gaya ma Buraida, Abu Musa ya samu kyautar Allah, yana da murya mai daɗi irin ta annabi Dawud alaihi salam. In ka dubi wannan hadisin, yana sahihu Muslim. Al-Imam an-Nawawi da yake sharhin hadisin a sharhu sahihu Muslim juzi na 6 shafi na 80 yace qala al-ulama, malamai sun ce al-muradu bil mizmar, me yake nufi da al-mizmar da larabci? Al-mizmar asali sarewa, sarewa da ake waka da ita, ita ce al-mizmar, kamar ko algaita ko wani abu da ake busawa. To amma a nan ba wai ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba. Malamai sun ce al-muradu bil mizmari huna الصوت الحسن abinda manzo Allah yake ni da al-mizmar a wannan hadisi shine kikkiawan murya wato Allah ya ba mu annabi Dawud kikkiawan murya daga cikin sahabban annabi Muhammad sai Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya samu irin wannan kyauta wa aslu az-zamri al-jina asali kalmar ta az-zamru waka ce ko da yake a hadisin an ce min mazamiri ali Dawud karka dauka iyalan annabi Dawud ake nufi ba wai iyalan annabi Dawud ne aka musu wannan kyautan ba malaman hadisi sun ce huwa Dawud nafsu annabi Dawud shi kansa annabi yake nufi da ali Dawud ba wai iyalan nasa gaba daya ba saboda haka kyautar da Allah ya ma annabi Dawud ta dadin murya ba wai zuriyarsa bane shi kansa shi kansa ne Allah ya bashi wannan kyauta saboda ka kalmar ali Dawud anan karka dauka tana nufin iyalan annabi Dawud la tana nufin shi kansa annabi Dawud alaihi salam wa alu fulanin qad yuqlaqu ala nafsihi da larabci ba ko da yaushe ne za a ce alu ya dauki ma'anar iyali ba wani lokaci idan aka ce alu yana nufin mutumin shi kansa وكان داوود حسن الصوت جدا الامام النووي يجي النبي داوود ينا دادن مريا سوسي باب متومين da yake shi kan murya to yanda shi ma yanda al-imam an-nawawi ya fada haka shi ma ibn hajar ya fada da yake sharhin hadisin sahih al-bukhari fathu al-bari yace wal murad bil mizmar as-sawt al-hasan wa asluhu al-ala asali da larabci ina aka ce al-mizmar ana nufin sarewa da ake bushe-bushe da ita ko algaita utlika ismuhu ala sauti lil-mushabaha amma me yasa annabi ya kira kikkiawan murya da al-mizmar saboda kamantawa saboda sarewa tana da zaki tana murya wato sautinta yana tafiya nesa kamar algaita idan an busa algaita muryar sautin na tafiya nesa to haka sautin annabi Dawud alaihi salam yake amma ba wai annabi Dawud waka yake ba waka bane to ba shakka annabi Dawud alaihi salam Allah ya bashi dadin murya ta wajen karanta littafin da Allah ya saukar mishi shine az-zabur zaka ga wannan aunul ma'bud sharhin sunan abi daud mazamir daud ma kana yataganna bihi min az-zabur wa burub ad-du'a annabi daud alayhi salam idan yana karanta zabura shine littafin da Allah ya bashi to sannan kuma akwai addu'o'i idan yana karantawa sautin yana da daɗi to asali wannan hadisin ba nan ne muka fara karo da shi ba mun karanta wannan hadisin a baya shine hadisin 805 a wannan littafin inda yake cewa haddathana ali ibn al-hasan al-marwazi qala akhbarana al-husayn ibn waqid al-qurashi qala haddathana abdullah ibn burayda an abihi kharaja an-nabiy ila al-masjid wa abu musa yaqra'u kamar yanda yazo anan burayda yace wata rana annabi ya fita zuwa masallaci ga Abu Musa al-Ash'ari sahabinsa yana karatu yana karanta al-Qur'ani fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jimo tsin buraida sai yace man haza wane ne wannan fa qultu sai nace ana buraida ni ne buraida ju'iltu fidaka ina fatar Allah ya sa in zama fansa gare ka ya rasulullah qala sai manzo Allah yace ma buraida qad u'tiya haza mizmaran min mazamiri ali Dawud yanda muka karanta wannan hadisin haka yazo a baya hadisin 805 wannan hadisin yana sahih al-bukhari babu husni sauti bil qira'ati lil qur'an don haka yasa ya zama hujja da al-imam al-bukhari ya kafa akan cewar shi karatun al-Qur'ani ana son mutun ya kyautata muryarsa idan zai karanta Al-Qur'ani saboda wannan hadisin. Kaga fa musamman annabi da ya tafi masallaci ya tarar da Abu Musa yana karatu, musamman annabi ya tsaya saboda dadin murya, yana jin dadin karatu. Da a ce rera karatu da dadin murya laifi ne, babu shakka da annabi zai tsawatar, maimakon haka ma yabawa yayi. Don haka yasa Imam Bukhari sai yayi hadisin babi da ke nuna cewar a kyautata murya idan za a karanta Al-Qur'ani. To akwai riwayar da shi kansa Abu Musa Al-Ash'ari ya bayar. Kaga wannan hadisi da muka karanta riwayar Buraidah ne yake ba da labari. To shi kansa Abu Musa Al-Ash'ari ya ba da labarin, hadisin yana Sahihul Bukhari, ya ce annabi ya ce masa, ya Aba Musa, ya kai Abu Musa, laqad utita mizmaran, lallai an maka kyautar dadin murya, min mazamiri ali Dawud, daga cikin dadin muryar kyan murya irin ta annabi Dawud alayhi salam. Hadisin yana sahihu sunan abi Dawud, hadisi na 1341. Kaga hadisin yana sahihu Bukhari, kuma yana sahihu Muslim. Shi ma Imam Muslim haka yi masa babi, babu istihbabi tahsini sauti bil Qur'an, babin da ke nuna mustahabi ne mutum ya kyautata sauti ta karatun Al-Qur'ani. Sai ka hadisin 793, hadisin Buraidah wanda ya zo a Al-Adabul Mufrad da muke karantawa. An Abdullah ibn Buraidah an abihi qala qala Rasulullah, wannan riwaya ta Imam Muslim, annabi bai kira Abu Musa da alkunyarsa ba, sai ya kira shi da sunansa na asali. Me sunan Abu Musa na asali? Manzon Allah ya ce inna Abdullah ibn Qais, sunan Abu Musa Al-Ash'ari kenan. Manzon Allah ya ce inna Abdullah ibn Qais uqiya mizmaran min mazamiri ali Dawud, lallai Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari an markautan kyawun murya irin kyawun murya annabi Dawud alayhi salam. To akwai riwayar kuma da ta zo har yanzu, hadisin Buraidah yace ja'a Rasulullahi ila al-masjid, akwai lokacin da manzon Allah ya tafi masallaci, wa ana ala babil masjid, ni kuma ina kofar masallacin, inji Buraidah. Annabi ya tafi masallaci, ni kuma ina kofar masallacin. Fa akhadha bi yadi, sai ya kama hannuna. Fa adkhalani al-masjida, sai ya shigar da ni masallacin. Fa idha rajulun yusalli, sai muka tarar da wani mutum yana sallah, yad'u yana addu'a, yaqulu yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala sai manzo Allah ya ce wallahi nafsi bi yadihi, na rantsu muku da wanda rayuwa take hannunsa, laqad da'a bismihi al-a'zam, wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mafi girma. Alladhi idza du'iya bihi ajaba, sunan da idan aka kira Allah da shi to Allah yana amsawa. Wa idza su'ila bihi a'ta, kuma idan an roki Allah da wannan sunan sai Allah ya bayar. To sai Buraidah ya ce, kaga bayan annabi ya ga wani yana sallah, ga addu'an da yayi, sai manzon Allah yayi sharhi kan addu'a. Wa idza rajulun yaqra'u, sai ga wani mutum kuma yana karatu. Fa qala, sai annabi ya ce laqad uqiya hadha mizmaran min mazamiri ali Dawud, wannan an markautan dadin murya irin dadin muryar annabi Dawud alayhi salam. Kuntu, sai nace ya Rasulullah ukhbiruhu, ka yadda in bashi labarin abinda ka faɗa, saboda yabo ne daga bakin manzon Allah. Irin wannan yabo sahabi zai so ya sani. Shi ne Buraidah ya ce ya Rasulullah in masa albishir, kala sai ya ce na'am, kware kuwa ka gaya mishi. Ashe kaga ana son mutum ya kyautata muryarsa. Ana son mutum ya kyautata muryarsa ta wajen tilawa. Wannan baya shafan, wato baya shafan ikhlasinsa, da zai shafi ikhlasi da annabi ya hana. Amma sai manzon Allah ya ce, na'am, ka gaya mishi. Ashe kenan daɗin murya ta liman, idan liman yana karatu. Idan liman yana karatu sai ya kyautata murya. Zahiri ba za ka hukunta da ya gare shi ba. Shi yasa manzon Allah ya ce a gaya mar, saboda in ya sani zai dage wajen kyautata murya ɗin. Kaga kenan wajen kyautata murya abu ne mai kyau. Kuma wannan shi yasa malamai suka ce ashe kwaikwayon muryar wani ba laifi ba ne. Tun daga shi Abu Musa yana karatunsa duk da cewar bai san muryar Annabi Dawud ba, amma sai Annabi ya ce wannan an markyautar murya irin ta Annabi Dawud. Ashe ya nuna dan ka kwaikwayi muryar wani ba kai laifi ba. Da zai ce masa kai wannan murya ba irin taka ba ce, kai karatu da muryar ta asali. Manzon Allah sai ya ce a wannan muryar ta yi kama da ta Annabi Dawud. Ashe muryar ka ta yi kama da ta wani ta wajen tilawa ko karatun Alkur'ani ba laifi ba ne. Yana ma da kyau, yana ma da kyau. Don burai da ya tambayi manzon Allah ya ce masa ukhbiruhu ya rasulullah, in gaya mishi in bashi labari. Kala sai ce na'am. Fa akhbartuhu, ni kuwa sai na zo na samu Abu Musa. Ya ce masa albishirinka. Ya ce me ya faru? Ce kaji kaji ɗazu faga abinda manzon Allah ya faɗa. Abu Musa ya ce la tazalu li sadiqan, har abada ba za ka gushe ba, kai ne abokina. Ka ga ya ji daɗi, kai ne babban abokina. Cewa idza huwa Abu Musa, hadisin yana sahihu Ibn Hibban, hadisin 892. Amma duka shi wannan al-Imam Bukhari ya kawo ne saboda ya mana bayanin me, ya mana bayanin annabi ya tambayi Buraida waye wannan. Sai Buraida ya ce ni ne Buraida. Dalilin da ya sa ya kawo hadisin anan kenan. Babi na gaba, babu idza sta'adhana, idan mutum ya nemi izini faƙila sai aka ce udkhul bi salamin, ka shigo da aminci. Shi ma wani hadisi mun karanta a baya. Haddathana Malik bin Isma'il an-Nahdi qala haddathana Isra'il bin Yunus al-Hamdani an abi Ja'far al-Farra, sunansa Sulaiman, Abu Ja'far al-Farra, an Abdurrahman bin Jud'an qala Abdurrahman bin Jud'an yace kuntu ma'a Abdullah bin Umar, na taba kasancewa tare da Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kuma sahabi manzon Allah. Fasta'adhana ala ahli baitin, Abdullah bin Umar ya nemi izinin mutanen wani gida, ya nemi izinin su yana son ya shigo. Faqila, sai aka ce masa udkhul bi salamin, ka shigo da abinci. Aka ce ka shigo da aminci. Fa aba an yadkhula alaihim, sai ya ki shigowa saboda ƙarin kalmar da suka yi. Wannan ƙara kalmar da suka yi a wajen Abdullah bin Umar bid'a ce, to da ka ba zai ma shiga gidan ba. Me ya kamata su ce shigo kawai, amma ba wai ka shigo da aminci. A wancan riwayar da muka karanta Abdullah bin Umar ya tambaye su, ya ce aka yi kasan zan shigo da aminci. Ya aka yi kasan kaga akwai shishigi kenan. Sai babi na gaba, babun nazari fi dur, babi game da leƙen gidaje, wato kallon cikin gida ɗakuna. Mutum ya kalli cikin gida ko wani ɗaki. Haddasana Ayyub bin Sulaiman qala haddasani Abubakar bin Abi Uwaisin an Sulaiman bin Bilal an Kathir bin Zaidin al-Aslami an al-Walid bin Rabahin al-Walid bin Rabahin al-Zimari anna Aba Huraira, shi wannan tabi'in. Al-Walid bin Rabahin al-Zimari yake bada labarin Abu Huraira. Abu Huraira yace qala Rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza daqala al-basaru, idan gani ya shiga gida, fala izna, to babu izini kenan. Wato bai kamata idonka ya gane maka cikin gida ko cikin daki kafin a baka izinin shigowa ba. Hadisin yana da rauni, mun karanta shi a baya, shine hadisi na 1082. حدثنا محمد بن كثير الأبدي محمد بن كثير الأبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن مسلم بن نضير السعدي مسلم بن نضير السعدي شيما تابعين قالت يجي استأذن رجل على حذيفة ونمت يأتمني من إذني يشغو ما حذيفة حذيفة صحابي من غير الله وأن يفعل بايا رسول من غير الله صلى الله عليه وسلم ونمت يعني من إذني يشغو وجن حذيفة فطلع sai ya fara leƙowa kafin a bashi izini. Wa qala sai ya ce adkhul in shigo. Qala Huzaifa sai Huzaifa ya ce amma ainuka faqad dakhalat. Ai idonka kan ya riga ya shigo. Wa amma istuka falam tadkhul. Amma duwawunka ne bai riga ya shigo ba. Wato kamar yana nuna masa wautan da yayi, ai kafin idon ya shigo ne za a nemi izini. To bai kamata ka ga daki ko ka ga cikin gida kafin ma a baka izini ba, amma hadisin yana da kyau, isnadin sa yana da kyau. Wa qala rajulun wani mutum yace ista'zinu ala ummi, yake tambayar Huzaifa kenan, shin in nemi izinin shigowa ga mahaifiyata? Wato hatta mahaifiyata ya kamata in nemi izinin ta kafin in shigo daki? Kala sai ce illam tasta'zin, in baka nemi izinin shigowan ka ba, ra'aita ma yasu'uka, za ka ga abin da zai bata maka ne. Shi ma wannan hadisi mun karanta, shine hadisi na 1060, hadisin isnadin sa yana da kyau. Kaga kenan hatta mahaifiyarka bai kamata ka kutsa mata ba sai ka fara neman izininta. Rashin neman izini yana iya zama laifi, saboda kana iya samun ta tsirara ko a wani yanayi wanda ita ba za ta so ka ganta ba, kuma kai ma ba za ka so ka ganta a hakan ba. Hadisin duka na Huzaifa ne, saboda haka yasa bai kawo isnadinsa ba, sai ya kawo ya raba tsakaninsu, amma dai isnadi guda ne. Haddasa na Musa بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبان بن يزيد أبان بن يزيد الأطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله حدثه شوى إسحاق بن عبد الله يا بعد الأباري ذا يحيى بن أبي كثير an Anas bin Malik, cewa ya karbo daga Anas bin Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ya bada labari anna a'rabiyan, wani balaraban kauye ata baita rasulillah, ya taho gidan manzon Allah, fa alqama aynahu khasasat albabi, sai ya wato ya shigar da idonsa ta matsatsin ƙofa, kenan yana leƙen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akada sahman aw udan muhaddadan, sai manzon Allah ya ɗauki wata kifiya ko wani ice mai tsini, shine muhaddadan. Fa tawakkal a'rabiyya, yana saitin wannan balaraban ƙauyen, li yafqa'a ayna al-a'rabi, dan yahuda idan wannan balaraban. Fa zahaba, sai ya tafi. Fa qala, sai ya ce amma innaka law sabatta, da ka tsaya inda kake leƙen nan, manzon Allah ya ce la faqa'tu aynaka, da na huda idonka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da balaraban ya tsaya ya ci gaba da leƙe wato da annabi ya huda idansa. Hadisin yana a sunan al-kubra na Imam an-Nasa'i, hadisin Amr bin Hazm fi al-Uqud, anna a'rabiyan ata baban nabiyyi, wani balaraban kawai ya zo kofar annabi sallallahu alaihi wasallam, fa alqama 'ainahu khasasata al-babi, sai ya shigar da idansa ta matsatsin kofa yana leƙe, fa darabahu an-nabiyyu, sai annabi ya jefe shi, kaga anan ya gwada annabi ya kai bugu, a wancan riwaya ta Imam an-Nasa'i. Fatawakhahu bihadidatin, manzo Allah yake neman ya huda idansa da wani ƙarfi, au udin, ko wani ice mai tsini, liyafqa'a 'ainahu, falamma an basura in qama'a, a wancan riwaya ta Imam an-Nasa'i. Lokacin da wannan balarabe ya hangi annabi, lallai annabi ya ganshi, sai ya cire kansa. Faƙala lahu an-nabiyyu, sai annabi ya ce masa, amma innaka law sabatta, da ka tabbata yadda kake ta leƙen nan, lafaqatu 'ainaka, da na huda idonka, ba shakka wannan ya tabbata. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 612, shi ma hadisin mun karanta shi a baya. So wannan yake nuna cewar mutum ya leƙa gidan wani ba tare da ya samu izini ba, babban laifi ne. Tun daga sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya huda idon wani a dalilin haka ɗin. Alhamdulillah. Haddasana Abdullah bin Yazid, Abdullah bin Yazid al-Abdi qala haddathana Shu'ba bin al-Hajjaj al-Wardi an Ata bin Dinar an Ammar bin Sa'd at-Tujibi qala Umar bin al-Khattab, Sayyiduna Umar Allah yakarama sayyida, qala Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, سيدنا عمر من ملع عينيه من قاعة بيت وند اذا يشكى ما اذا ننسى غنم وتو سررن وني جدا متمن ده يبود اذا ننسى هل سكير جدان وني قبل ان يؤذن له كافن اما سيدني فقد فسق يا ايفت فاسقن شي. Idan har mutum ya ga cikin gida ko cikin ɗakin wani kafin a masa izinin shiga, to wannan mutum ya aikata fasikanci. Hadisin yana da rauni saboda wanda ya ruwaito hadisin Ammar bin Sa'd at-Tujibi an ce bai yi rayuwa da Sayyidina Umar bin Khattab ba. Sayyidina Umar ya rasu kafin ma zamaninsa. Hadisin yana da rauni, amma hadisin al-Imam Bukhari da ya kawo shi a wannan babi saboda ya samu dalilai waɗanda suke tabbatar da babu kyau ka leƙa gidan wani ba tare da ka samu izini ba. Haddathana Ishaq bin al-Ala, haddathana Ishaq bin al-Ala al-Himsi qala haddathani Amr bin al-Harisi al-Ansari qala haddathani Abdullah bin Salim an Muhammad bin al-Walid az-Zubaydi قال حدثنا يزيد بن شريح ان ابا هي المؤذن الهمسي شي وانا مالمي انا كيرانسا ابو هي المؤذن الهمسي حدثه يبعد الاباري هنا cikin tabi'ai ان ثوبان مولى رسول الله Sauban yantaccen bawan annabi sallallahu alaihi wasallam, anna Sauban maula rasulillah haddasahu, shi ya bashi labari, anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi ya ce, la yahillu li imri'in muslimin, baya halatta ga wani mutum musulmi, an yanzura ila jawfi baitin, ya kalli cikin wani gida, hatta ya sta'adhin, har sai ya nemi izini. To kaga an samu wannan hadisi ne ingantacce, kaga an samu hadisi wanda ya tabbatar da babu kyau, haramun ne musulmi ya kalli cikin gida ba tare da an masa izini ba, ko ya kalli cikin daki. Fa in fa'ala faqad dakhala, in ko yayi haka to kamar ya shiga ne babu izini. Wala ya umma qauman, kuma baya halatta ga mutun ya limanci wasu mutane. Fa yakhussu nafsahu bi da'watin dunahum, ya keɓe kansa da wata addu’a ban da mamu, hatta yin sarrafa har da ya gama wannan sallah, shi ne hatta yin sarrafa wannan daidai gaban, wato shi ne bai inganta ba. Babu laifin liman ya yi addu’a ba tare da ya sa lamiri na jam’i ba, ba lallai ba ne liman sai ya canza lamirin addu’a, maimakon ya ce Allah ka bani sai ya ce Allah ka bamu, wannan ba sharadi ba ne. Daidai wannan wurin bai inganta ba. Wala ya ummu qauman fa yakhussu nafsahu bi da'watin dunahum, wato annabi ya ce baya halata ga liman wani wanda ya limanci mutane ya keɓe kansa da wata addu'a banda su mamu, hatta yin sarrafa har zuwa ƙarshen sallah. Wannan gabar ba ta inganta ba. To amma ƙarshen ya inganta. Wala yusalli wa huwa haqinun, kada mutum ya yi sallah alhali yana matse fitsari ko yana matse bahaya, hatta ya takaffaf, wato hadda ya sassauta. Qala Abu Abdullah, al-Imam al-Bukhari, shine Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari da ya karanta hadisin nan sai ya ce asahhu ma yurwa fi hadha al-babi, mafi ingancin hadisai da aka ruwaito da suka shafi wannan mas'ala, hadha al-hadisu, shine wannan hadisin. Wannan hadisin yana da inganci. Al-Imam al-Bukhari ya ce ya ma fi duk wani hadisin da aka ruwaito wanda yake magana akan wannan mas'ala. Wato duka hadisai da aka kawo akan hukuncin mutum ya leƙa gida tun ba a bashi izini ba, ko ya leƙa ɗaki tun ba a bashi izini shiga ba, wani hadisi ne fi inganci? Sai Al-Imam al-Bukhari ya ce wannan hadisin ne. Kuma hadisin kaga ya fito da bayani a fili. Annabi ya ce la yahillu li imri'in muslimin, baya halatta ga mutum musulmi an yanzura ila jawfi baitin, ya kalli cikin wani ɗaki ko wani gida hatta ya sa'adin har sai ya nemi izini. To nan kaga annabi ya fito ya katse duk wani uzuri, saboda ka mutum ya leƙa gidan wani ko ya leƙa ɗakin wani ba tare da ya samu izini ba, babu shakka haramu ne. Babi na gaba. Babu fadli man dakhala baytahu bi salamin, babin falalar mutumin da ya shiga gidansa da sallama. Zaka shiga gida ko zaka shiga daki kai sallama. Haddathana Hisham bin Ammar As-Sulami qala haddathana Sadaqatu bin Khalid Al-Qurashi qala haddathana Abu Hafs, shine Usman bin Abil Atikati qala haddathani Sulaiman bin Habib Al-Muharibi, yace Sulaiman bin Habib Al-Muharibi ya bani labari annahu sami'a Aba Umamata, ya taba jin Abu Umamata Al-Bahili sahabin manzon Allah, qala an-nabiyyu, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun, mutane uku, kulluhum baminun ala Allah, dukkansu Allah ya lamunci al'amuransu. Mutane uku Allah ya lamunci al'amuransu. In asha kufiya, in mutum ya rayu to Allah zai isar masa duk wata buƙatar shi. Wato waɗannan mutane guda uku Allah ya lamunci al'amuransu, idan kana cikinsu, idan Allah ya baka tsawon rai, to wannan tsawon rai naka Allah zai isar maka duk wata damuwarka. In asha kufiya, in yayi tsawon rai to Allah zai isar masa al'amuransa. Wa in mata da kala aljanna, kuma in mutum mutuwa yayi to zai shiga aljanna. to idan ana cewa akwai waɗanda suke da gatar Allah to waɗannan mutane uku ne idan ma akwai masu gatar Allah to waɗannan ne tunda kaga rayuwarka ka samu tsaron Allah mutuwar ka shiga aljanna kaga wannan shine wanda ya samu cikakkiyar gata Allah ka samu dace mutane uku annabi ya ce baminun alallah Allah ya lamunci al'amuransu shine baminun alallah na daya man da kala baitahu bi salamin wanda yake shiga gidansa da sallama kaga ikon Allah abu ne mai sauki amma yana da wahala sai wanda Allah ya datar wanda zai shiga gidansa da sallama fa huwa baminun alallah azza wa jalla to wannan mutumin Allah madaukaki ya lamunci al'amuransa فهو ضامن على الله عز وجل دو wanda zai shiga gidansa da sallama to yana karkashin lamuntar Allah mugwaye mai daukaka nabiyu wa man kharaja ila al masjid wanda ya fita zuwa masallaci ka fita zaka je masallaci wannan tafiyar ta kan kur tana da albarka fa huwa ضامن على الله shima Allah ya lamunci al'amarin sa sai na uku wa man kharaja fi sabilillah wanda ya fita yaki in aka ce fi sabilillah ana nufin yaki sau da yawa ba ma sai an kira yakin ba idan aka ce kharaja fi sabilillah kai ka gane mutum ya fita daga gida ya tafi yaki a hanyar Allah duk wanda ya tafi yaki na jihadi shi yasa aka ce fi sabilillah fa huwa baminun ala Allah shi ma yana karkashin lamuntar Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin ya inganta na sahihul adab hadisin 832 kuma wannan hadisin mun yi sharhin sa a sharh sunna darasi na 81 da farko mai ake nufi da lamuni abdaman al-imam an-nawawi a littafin sa al-azkar akwai littafin da ya rubuta al-azkar akan zikiri in ka duba za ka ga bayani da ya yi ya ce abdamanu ar-ri'ayatu lish-shay'i kiwon abu shi ake nufi da lamunta idan aka ce Allah ya lamunce ka to Allah zai ta kiwon al'amarinka yana sa wato taimakonsa ta gabanka da bayanka wato ma'anahu annahu fi ri'ayatillah idan aka ce wane yana cikin lamunin Allah ana nufin wane yana cikin yana karkashin kulawar Allah wa ma ajmal hadha al-aqa an yadhalla ar-rajulu fi ri'ayati Allah wa hifdhihi shine al-imam an-nawawi yake cewa wace ni'ima ce tafi wannan kyau wace kyauta ce Allah zai ma dan adam da tafi wannan babu kyautan da Allah zai baka wanda yafi wannan saboda idan aka ce Allah yana kulawa da kai tsawon rayuwarka saboda abin da ka aikata ai ba kyautan da za a baka da ta wuce wannan ya zillu ar-rajul fi ri'ayati Allah wa hifdhihi tsawon rayuwarka kana karkashin kulawar Allah da renon Allah Allah yana sa taimakonsa a kanka ta gabanka da bayanka to akwai riwaya da ta zo ita wannan riwaya take fassara wannan amma duka hadisin mutum guda ne Abu Umama al-Bahili Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatun kulluhum aga anan babu kulluhum salasatun kulluhum na'am baminun Allah azza wa jalla manzo Allah sai ya fara da na karshe rajulun kharaja gaziyan fi sabilillah gaziyan kaga ya fassara inda aka zo ana kace kharaja fi sabilillah a wancan riwayar ce kharaja gaziyan fi sabilillah mutumin da ya bar gida saboda tafiya yaki yakin kuma an yi shi ne domin taimakon addinin Allah fa huwa baminun ala Allah yana karkashin lamuntar Allah hatta ya tawaffahu idan Allah ya karbi ransa a wajen yakin fa yudkhiluhu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna aw yaruddahu idan bai karbaransa a wannan yakin ba zai dawo da shi gida bima nala min ajrin wa ganima ya samu lada sannan kuma ya dawo gida da ganima. Na biyu, rajulun raha ilal masjid, mutum ne ya tafi masallaci. Fa huwa dhaminun ala Allah azza wa jalla, yana karkashin lamunin Allah hatta ya tawaffahu fa yudkhiluhu aljanna, har zuwa lokacin da Allah zai karbi ransa zai sa shi a gidan aljanna. Aw yaruddahu, ko kuwa Allah ya dawo da shi gida, ka tafi masallaci ka dawo gida, bima nala min ajrin wa ganima, kai ma ka dawo da lada kuma akwai ganima. Wa rajulun da kalabaitahu bi salami, sai na uku, mutumin da ya shiga gidansa da sallama. Fa huwa baminun Allah azza wa jalla, shi ma wannan yana karkashin lamunin Allah. Hadisin yana sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 353, akwai riwayar da ta zo a Sunan Abi Dawud. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan riwayar ita ce take nuna ba sallamar shiga gida kaɗai ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man jahada fi sabilillah, duk wanda ya tafi jihadi a hanyar Allah, kana daminan ala Allah, to ya tabbata yana cikin lamuntar Allah. Wa man ada mariban, wanda ya tafi gaida mara lafiya, kana daminan ala Allah azza wa jalla, shi ma yana cikin lamuntar Allah mabawai mai ɗaukaka. Kaga an samu ƙari, ka tafi gaida mara lafiya, nan ma akwai lada mai yawa. Wa man gada ila almasjid, wancan riwayar, rajulun raha ilal masjid, gada aw raha, duk ma'anarsu mutumin da ya tafi sallar jam'i. Kisa annabi ya ce, man gada ilal masjid aw raha kana daminan ala Allah azza wa jalla, shi ma yana cikin lamunin Allah. Wa man dakala ala imamin, wanda ya shiga wajen shugaba, aka ce imamin wani shugaba, kowane irin shugaba, ka samu shiga wajen shugaban nan, yu'azziruhu, don ka ƙarfafa mishi, don ka ƙarfafa masa, ba wai ka tafi ne saboda kwaɗayin wani abu ba, ka tafi ne wajen shugaban nan don ka ƙarfafa masa akan shugabancinsa. Kana daminan ala Allah, kai ma kana cikin lamuntar Allah. To sai annabi ya ce, wa man jalasa fi baitihi, wanda ya zauna a gida, lam yaghtab ahadan bi su'i, ba shi da majalisin hira, da ya dawo aiki gida kawai zai tafi, saboda ka baya gulmar kowa, kana daminan ala Allah, shi ma yana ƙarƙashin lamuntar Allah. Hadisin yana sahihu Abi Dawud, hadisi na 2253, da kuma sahihu Targhib, hadisi na 317. To waɗannan riwayoyin da muka karanta, in ka haɗa su, za ka gane ashe ba wai shiga gida da sallama kaɗai ba ne, amma babu shakka a nan riwayar da ta zo mutumin da ya sallama kafin ya shiga gida ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man dakhala baitahu bi salamin fa huwa daminun ala Allah. To amma hadisin yana da riwayoyi, in ka tattaro waɗancan riwayoyin za ka ga wannan riwayar da muka karanta ta ƙarshe tana nuna mutumin da ya zauna a gida ya kubuta daga sharrin mutane, su ma suka kubuta daga sharrinsa. Ashe kalmar bi salamin ba sallaman shiga gida ba ne, ka zauna a gida ta yanda za ka kubuta daga sharrin mutane, su ma mutane su kubuta daga sharrin harshenka. To nan ma kana samun lamuntar Allah. Saboda haka yasa da yake hadisin yana Sunan Abi Dawud, al-Imam al-Khattabi da yake sharhin hadisin a Ma'alim as-Sunan juz'i na 3 shafin 361, yace saboda haka kalmar man dakala baitahu bi salamin ta dauki fassara kashi biyu. Na daya, an yi sallama idza dakala manzilahu, idan ka zo shiga gida ka ce assalamu alaikum. Wannan fassaran ta dace, saboda cikin ruwayoyin hadisin kamar wanda muka karanta a littafin Al-Adabul Mufrad, zahiri abinda annabi yake faɗa kenan. Duk sa'ilin da zaka shiga gida, zaka shiga ɗaki naka ne, gidan ɗakin ka ne, amma kai sallama. Wannan ya dace da umarnin Allah a suratul Nur aya ta 61. Fa idza dakaltum buyutan فسلموا على انفسكم idan za ku shiga wasu gidaje kaga kenan kowani gida har gidanka kai sallama tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kadhalika yubayyinu Allahu lakum alayati la'allakum ta'qilun. Akwai hadisin Anas bin Malik wanda yake karfafa mu wannan riwaya, dan wannan riwayar ta Abu Umama al-Bahili ce, amma akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Anas, ya bunayya, ya kai dana, idza dakhalta ala ahdika, idan zaka shiga wajen iyalanka, fa sallim alaihim, ka musu sallama, takunu barakatan alayka wa ala ahli baitika, wannan sallamar zaka zama sababin albarka gare ka da kuma iyalan gidan naka. Hadisin yana sahihu tarjib, hadisin 1608. Kaga kenan riwayar Anas ta karfafa ma wannan riwaya guda ta Abu Umama al-Bahili. Don haka la shakka Annabi yana cewa in zaka shiga gida kai sallama, zahiri wannan ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai hadisin Jabir, shi ma Jabir yana cewa idza dakhalta ala ahlika fa sallim alaihim tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Mun karanta shi a littafin al-adabul mufrad, idan zaka shiga ma iyalinka kai musu sallama. Jabir yace abin da yasa nace kai sallama saboda gaisuwa ce mai albarka daga wajen Allah kai tsaye. Hadisin yana sahihul adab, hadisin 1833. Saboda haka hadisin nan da Annabi yake cewa idza dakhalta ala ahlika, idan zaka shiga wajen iyalanka, fasallim, kai musu sallama, wannan ita ce fasara ta farko abinda Annabi yake cewa duk sa'in da zaka shiga gida kai sallama. Sai fasara ta biyu, an yakuna arada bi dukuli baitihi bi salam, ai lazimal baita, bi ma'ana talaba salamata min alfitan. Abinda Annabi yake cewa ka fi zama a gida, duk wanda ke zama a gida zai kubuta daga fitintinu. Yurajjibu bidhalika fil uzla, kaga kenan manzon Allah yana kwadaitar da mun mutum ya killace kansa, ya rage hulɗa da mutane, hulɗa da mutane ta wajen majalisi, wajen hira mara ma'ana. Ya'muruhu bil iqlal min al khulta, wato ya zama ka rage zaman hira da mutane, ka fi yawan zama a gida. In ka zauna a gida za ka samu salama, salama ita ce kuɓuta daga fitina. Babu shakka duka waɗannan fasarori sun samu hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai mu ci gaba. Haddathana Muhammad bin Muqatil, haddathana Muhammad bin Muqatil al-Marwazi qala akhbarana Abdullah bin Mubarak, dusa ilin da yace Abdullah kadai, in dai ba sahabi bane yana nufin Abdullah bin Mubarak, الله يمسره ما. قال أخبرنا ابن جريج شيني عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير, أبو الزبير شيني محمد بن مسلم القرشي, أنه سمع جابرا. أبو الزبير يتي ياجي جابر بن عبد الله الأنصاري يقول هنا شيوا من شيني حديث لما كرنتا, إذا دخلت على أهلك, إذا ذاك شقق إيالنك, fasallim alaihim, ka musu sallama, tahiyatan min indillahi, gaisuwa ce daga wajen Allah, mubarakatan mai albarka, tayyiba mai kyau. Don babu wata gaisuwa a duniya da ta kai sallama kyau, babu wannan gaisuwa. Kale ce ma ra'aituhu illa yujibuhu. Abu Zubair ya ce ni ina ganin Jabir yana wajabta sallaman ne. Ni a fahimta ta Jabir yana wajabta sallaman ne. Na kauluhu fil nisa, inda ya taho a suratul nisa'i, wa idha huyyitum bi tahiyyatin, idan an gaida ku da wata gaisuwa, fa hayyu bi ahsana minha, sai ku yi gaisuwar da tafi wancan, aw rudduha, ko kuma yadda wacce aka yi muku. Hadisin sahihul isnad, sinadinsa ya inganta. an samu hadisin manzon Allah da yake umarni kai sallama ga iyalinka, kuma an samu fatawar sahabban Annabi Muhammad, ita ma tana tabbatar da in mun shiga gida, in zamu shiga gida mu rika sallama. Sai babi na gaba, idza lam yadhkurillaha inda dukhulihi albayta, idan mutum bai ambaci Allah ba a lokacin da zai shiga gida, yabitu fihi shaytan, to shaytan zai kwana a wannan gidan. To kaga kenan, ai an dawo magana Jabir kai sallama ya zama dole kenan, tunda in ba kai ba da kai da shaytan za ku kwana a wannan gidan. Idza lam yadhkurillaha, idan mutum bai ambaci Allah ba inda dukulihi albayta, a lokacin shigansa gida, yabitu fihi shaytan, to shaytan zai kwana a gidan. To sai kawo hadisin nan a matsayin hujja. Haddathana Huzaifatu Khalifa, haddathana Khalifa bin Khayyab, wannan wani malamin tarihi ne, babban malami, kuma gashi yana cikin malaman Imam al-Bukhari, Allah ya masa rahma. Haddathana Khalifa bin Khayyab qala haddathana Abu Asim, shine Abdahaq bin Maqlad, qala haddathana Ibn Jurayj an Abi Zubair, shine hadisin da muka karanta isnadin na baya. An Jabir, hadisin Jabir, annahu sami'a an-nabiyya, Jabir yace ya ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yana cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu, idan mutum ya shiga gidansa, fa dhakara Allah azza wa jalla, sai ya ambaci Allah inda dukulihi, a lokacin shigansa, wa inda ta'amihi, da kuma lokacin cin abincinsa, qala shaytan, sai shaytan yace la mabita lakum, yana gaya ma yaransa, shaytan zai ce ma yaransa, ba ku da wurin kwana a gidan nan, wala asha'a, kuma ba ku da abincin dare a gidan nan. Abinda kawai ya hana ka tarayya da shaytan saboda wannan sallama da kai, saboda zikirin Allah tabaraka wa ta'ala, shi yasa yace fa dhakara Allah, domin idan ka ce assalamu alaikum, kai zikirin Allah, saboda assalamu yana cikin sunayen Allah. Shi yasa manzon Allah yace idan zaka shiga gida sai kai zikirin Allah, zikirin Allah shine kace assalamu alaikum. Fa dhakara Allah inda dukulihi, mutun ya ambaci Allah a lokacin shigansa, wa inda ta'amihi, da kuma lokacin cin abincinsa. Ashe kaga kenan, ba wai dan ka ambaci Allah lokacin shiga gida kai ban kwana da shaytan ba, zai bi ka. Idan ka ambaci Allah kafin ka shiga gida, to shaytan ba zai kwana a gidan ba, amma dai bai nuna cewa ba zai shiga ba, yana nan, kwana ne ba zai ba. Lokacin da ka zo cin abinci sai ka ce bismillahi, to shi ma abincin ka hana shi, to shi ne shaidan sai ya ce wa yaransa, kaga akwai yara tare da shi, ya ce musu la mabita lakum wala asha'a, wannan gidan ba ku da wurin kwanciya kuma ba ku da abinci, ku nemi wani gida. Wa idza dakhala, annabi ya ce idan mutum ya shiga gida, falam yadhkurillaha inda dukulihi, bai ambaci Allah ba a lokacin shigansa, qala ash-shaytan, sai shaidan ya ce ma yaransa, adraktumul mabita, kun samu wurin kwana, duk gidan da aka shiga babu sallama, to gidan shaitan zai kwana. Wa in lam yadhkurillaha inda ta'amihi, kuma idan mutum bai ambaci Allah ba a lokacin cin abincinsa, qala shaytan, sai shaitan ya ce adraktumul mabita wal asha, kun samu wurin kwana da abincin dare. Wannan hadisin yana sahihu Muslim, babu adabi ta'ami wa sharabi wa ahkamihima, hadisi na 2018. Wato abin da ya kamata mu sani, shaytan yana tarayya da mutum, babu shakka shaytan yana tarayya da mutum. Wajibi ne musulmi ya sani. Me yasa aka ce wajibi ne? Saboda tun ranar da Allah ya tsine ma shaytan, ranar da Allah ya la'ance shi, ya roki Allah ya ba shi dama yanda zai halaka dan adam, sai Allah ya ce na baka dama. Allah ya ba shi dama. Wannan in ka dubi suratul Isra'i aya ta 64, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika واجلب عليهم بخيلك ورجلك من الله يجي وشاركهم شاركهم كينا باك دامر كي تاريا دمتعن في الأولاد في الأموال والأولاد توجن دوكي ينسو توجن يا ينسو دون باك دامر سوى ذاك الشيطان ينا تاريا دكي تدوكي يركا يي تاريا دكي تأيالنكا دايا ينكا don haka gidan da zaka shigan karka dauka wai shedan bai samu iko ba Allah ya bashi iko Allah ya ce na baka dama kai tarayya da su ta dukiyar su da ƴaƴan su Allah ya ce wa idhum wa ma yidhumu shaytan illa gurura wannan shi zai nuna maka muna cikin babban hadari al-imamu tabari da yake fassara wannan aya yace wa aulal aqwal fi zalika bi sawabi قول من قال أني بذلك كل مال كل مال أصل الله فيه بإنفاق في حرام دهك دوة دوك يدك أم بتد إتتهرم تأخذ شيطان أشكي من دوك يا شيطان يا إتاري يدمي من دوك يا سوى ذات يسا دوك يا أكب أتد إتتوجن حرام أو اكتساب من حرام دوة سناء دك أنا حرام تأخذ شيطان أو أنه سناء أو ذبح لآلهة كوكا أن ينكا وتدبى وتمنها توقف الشيطان أو أن ننتفيع رأي ورمتن قبات ينتع الله يباش داما يبام الشيطان داما يسام تاريا لدن أدم وذلك أن الله قال وشاركهم في الأموال الإمام الطبري إنك دبي أبن دا الله يفدا وأن آية تسجنده لتصورة الإسرائيل دميتة آية تنون إيقوان دا الله يبام الشيطان ya bashi cikakken iko Allah ya bama iblis iya iko saboda ya bashi dama fil amwali wal auladi fa kullu ma uti ash-shaytan fihi min mali duk wata dukiya da kaga an saba ma Allah da ita wa usi Allah fihi faqad sharaka fa'ilu dhalika fihi iblis duk mutumin da kaga ya batar da dukiyarsa ta hanyar haram to babu shakka akwai iblis tare da shi bai gane bane don haka yasa ita wannan damar al-Imam Tabari yace karka takaita ta ga wani gefe na rayuwa babu Allah ya bashi dama wastafzid man istata'ata minhu inji Allah duk wanda kaga dama daga cikin ƴan adam na baka iko a kansa ka rikitar da shi bi sautika wa ajlib alaihi bi khailika wa rajlika Allah yace na baka dama ka yaki dan adam da sojoji waɗanda ke kan abin hawa ka yaƙi ɗan adam da sojoji waɗanda ke tafiya a sawayensu wato ta duk inda ake iyakan ɗan adam Allah ya ba mu shaiɗan dama to amma za ka ce to shi ɗan adam ta ina zai tsira musamman saboda ba ma ganin shi shi kuma yana ganin mu shaiɗan yana ganin mu ba ma ganin shi ga shi irin wannan damar da Allah ya ba shi Allah yana da adalci yana da hikima da ya ba mu shedan wannan damar sai ya gaya mana a suratul nisa'i aya ta 76 inna kayda shaytani kana da'ifa duk ma kircin shedan yana da rauni Allah ya tabbatar mana kaga ya ba shi iko wannan ikon ya isa kai tunanin duk duniya ba mai tsira sai wanda Allah ya tsira da shi saboda abinda Allah ya faɗa cikin wannan aya ya ba shi dama in ka dubi farkon ayan man istata'a minhum kaga kenan wanda duka ga ya tsira Allah ne ya tsira da shi amma sai Allah ya gaya mana inna kayda ash-shaytani kana da'ifa makircin shaytan ya kasance mai rauni wannan yana suratul nisa aya ta 76 ashe kenan shaytan yana da rauni duk tarkon da zai tsana ma dan adam ba shi da karfi inji Allah don haka yasa a ranar kiyama shedan zai ci galaba a kan mutanen banza domin idan za a yi shari'a gaban Allah zai ce na taba kama hannunka kaga za ka ce a'a zai ce ka taba gani na za ka ce a'a ce iyaka na jefa wasu wasi kuma ka dauka magana ta kare to kaga sai kaga dama don haka Allah sai ya tabbatar akwai waɗanda shedan ba zai samu iko a kansu ba Allah ka samu ni a suratul nahl aya ta 99 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم ya tawakkalu. Allah ya ce shaydan ba shi da iko akan waɗanda suka yi imani kuma suka yi dogaro ga Allah. Innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun. Suwaye shaydan yake samun iko akan su, su ne waɗanda suka bi shaydan. Idan baka bi shi ba, ka bi Allah, kai imani da shi, ka dogara ga Allah, shaydan ba shi da iko akan ka. A suratul Zukhruf aya ta 36 sai Allah ya gaya mana babban lakani mecece garkuwa ga dan adam game da shaydan. Allah ya faɗa mana shine zikirin Allah, kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar. Zikirin Allah ke sa ba za ka kwana da shaydan a gida ba, zikirin Allah ke sa ba za ka ci abinci da shaydan ba. A suratul Zukhruf Allah madaukaki ya ce wa man ya'ashu an zikirir rahmani, duk wanda ya bijire ma zikirin Allah nuqayyib lahu shaytanan, za mu gama shi da shaytan. Ashe kaga zikirin Allah shine babban garkuwa ga dan adam, saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana magana akan assalamu, assalamu sunan Allah ne, assalamu sunan Allah ne, duk wanda yake assalamu alaikum zai shiga gida yayi zikirin Allah. Zaka ci abinci bismillah, zaka sa kaya bismillah, makewayi zaka shiga, kafin ka shiga bismillah, duk abin da zaka yi ka fara shi da sunan Allah, to kai da shaydan kun yi bankwana. Amma idan ka ga mutum baya zikirin Allah, to da shi da shaydan suna hari. Akwai wani hadisi na Al-Harithul Ash'ari wanda yake tabbatar da albarkan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari, manzo Allah yakan ba da labari saboda akwai darasi a ciki. Annabi ya ce inna Allah amara Yahya bin Zakariya, Allah ya yi umarni ga Annabi Yahya bi khamsi kalimatin, kalmomi guda biyar, an ya'mala biha, ya yi aiki da su, wa ya'mura bani Isra'ila an ya'malu biha, ya yi umarni ga bani Isra'il su yi aiki da waɗannan kalmomi guda biyar. Annabi Yahya, Annabi Isa alaihi salam zamanin su ɗaya ne, kuma ƴan uwan juna ne, saboda haka yasa zaka ga Allah yana haɗa labarin Annabi Zakariya da Maryam a wuri guda, saboda ɗan Maryam Annabi Isa alaihi salam, yaron Annabi Zakariya Yahya alaihi salam, lokaci guda suka yi rayuwarsu. Allah ya ce ma Annabi Yahya ga wasu kalmomi guda biyar, ka yi aiki da su kuma ka gaya wa bani Isra'ila su yi aiki da su. To Annabi yake ba da labari, sai manzon Allah ya ce wa innahu kada an yubti'a biha, Annabi Yahya ya yi kusa ya yi jinkiri wajen isar da saƙon Allah, irisu ya rage ya samu laifi, domin Allah ya masa umarni in ya yi aiki da shi ya isar, ba mu san me uzurinsa ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai Annabi Yahya ya yi kusa ya yi jinkiri wajen isar da saƙon Allah. Fa qala Isa, sai Annabi Isa ya ce masa inna Allah amaraka bi khamsi kalimati, Allah ya maka umarni da wasu kalmomi guda biyar, li ta'mala biha, kai aiki da su, wa ta'mura bani Isra'ila an ya'malu biha, kai umarni ga bani Isra'il su yi aiki da waɗannan kalmomi, baka isar ba, inji Annabi Isa. Sai Annabi Isa ya ce masa fa imma anta amurahum, ko kuwa ka je ka gaya wa bani Isra'ila din nan, wa imma ana amuru, Annabi Isa ya ce ko kuma ni zan je in gaya musu. Kaga Annabi Isa ya san umarnin Allah ga Annabi Yahya, ya san wannan saƙon, amma da yake ba shi aka ce ya isar ba, bai isar da saƙon ba, wanda aka sa ya isar ba mu san uzurinsa ba, amma ya yi jinkiri. Shin Annabi Isa yake masa tunatarwa ya ce ko dai ka isar ko in isar, sai Annabi Yahya yake masa a'a aksha in sabaktani biha an yuqsafa bi, ai in ka riga ni isar da wannan sako, to ina tsoron Allah zai nutsar da ni, kasa zaka haɗe ni, au u'azzaba, ko ina tsoron ba shakka Allah zai min azaba. Saboda haka fa jama'an nasa, sai ya hada mutane fi baitul maqdis, babu shakka annabawan Allah suna da uzurinsu, amma karka yadda ka ɗauka annabi ya yi laifi, bai yi laifi ba. Saboda idan Allah ya yi umarni a isar da saƙo, shi annabi Yahaya yana iya ɗaukan wannan umarni, yana da damar shi ya ga lokacin da ya dace kafin nan ya isar da shi. Saboda haka har a samu jinkirin, saboda kowace magana da irin mahallin da ya dace da ita. Mai yiwuwa annabi Yahaya bai samu gaban da ya dace ya tara banu Isra'il ba. To wannan jinkirin shi kuma annabi Isa yake ganin ba uzuri ba ne, shi annabi Yahaya yana ganin uzuri ne. Don haka fahimtarsu ta zo ta saba. To nan da ya ji bayanin annabi Isa, sai maza ya tara banu Isra'il a masallacin Qudus. Famtala al masjid, masallaci ya makare da mutane. Wannan annabi Muhammad yake ba da labari. Wa qa'adu ala shurab, har ta kai ga akan tsaunuka ma mutane na zama, da aka ce ana kira wani Isra'ila sun haɗu. Fa qala annabi Yahya yace inna Allah amarani bi khamsi kalimatin, Allah ya min umarni da kalmomi guda biyar, an a'mala bihinna, in yi aiki da su, wa amurakum an ta'malu bihinna, Allah ya min umarni in gaya muku ku yi aiki da waɗannan kalmomi. Na ɗaya ya ce ulahunna an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, ku bauta ma Allah, kar ku yi shirka da Allah. Wannan shi ne matakin farko, saƙon Allah ga kowane annabin Allah kuma ga kowace al'umma. Abu na farko shi ne a bauta ma Allah shi ɗai, kar a yi shirka da shi, domin idan aka samu shirka to komai ya rushe. Don haka matakin farko tauhidi ne. Sai ya ce wa inna masala man ashraka billah, misalin mutumin da ya shirka da Allah, kamasali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi bi dhahabin aw warqin, kamar mutum ne ya ɗauki kuɗinsa tsantsa babu dukiyar wani a ciki, zinari ko azurfa, ya sayo bawa. Fa qala, sai ce ma wannan bawa, hazihi dari wa haza amali, ga wannan gida, sannan ga aikin da nake so kai min. Fa'amal wa addi ilai, ka dinga aiki saboda haka kana kawo min. Fa kana ya'malu wa yu'addi ila ghayri sayyidihi, saboda haka sai tafi aiki sai ya kai ma wani mutum ba mai gidansa ba. A nan ai kaga bai adalci ba, bai kyauta ba. Fa ayyukum yarda an yakuna abdahu kadhalik, waye a cikin ku yake so bawansa ya mar haka? Sai ce wa inna allaha amarakum bi salati, na biyu Allah ya muku umarni ku yi sallah. Kaga ashe sallah tun zamanin farko tana nan, amma babu wanda zai gaya maka ga yanda sallar su take. Babu, mun dai sani akwai ruku'u, akwai sujuda, saboda duka sun taho cikin bayanin Allah a alqur'ani. Amma raka'a nawa ake yi, a lokuta nawa, wannan babu bayaninsa. Wanda aka mana bayani shi ne annabinmu, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma karka yi tambaya yaya sallar annabawan farko take, wannan babu wanda ya sani sai Allah. Amma akwai sallah, babu shakka. Kuma ya nuna cewar arkanul islamil khams, yanda ka gansu haka yake tun zamanin farko. Farko kalmar shahada, na biyu sallah. Sai ya ce musu fa idza sallaitum, idan kuna sallah, fala taltafitu, ku daina waige, ku daina kalle-kallen dama hagu. Fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi, saboda Allah yana kafa fuskarsa daidai fuskar bawansa idan bawa yana sallah. Ma lam yaltafit, matukar bai waiga ba. Saboda ka in kana sallah, babu shakka gabanka Allah ne. Na uku wa amurukum bi siyam, ina muku umarnin ku yi azumi. Kaga ashe akwai azumi a zamanin da. Fa inna masala zalika kamasali rajulin fi isabati ma'ahu surra fiha miskun, misalin mai azumi kamar mutum ne cikin jama'a ana tafiya, yana da wata 'yan lalita, wannan lalitar akwai turaren miski a ciki. Fa kulluhum ya'jubu aw yu'jibuhu rihu ha, saboda haka idan ana tafiya shi wannan mutumin yana kamshi, kowa yana sha'awarsa. Fa yace wa inna riha sa'imi atyabu inda Allah min rihil miski, saboda haka tsamin bakin mai azumi, wato annabi ya ce ya fi kamshi a wajen Allah fiye da turaren almiski. to sai yace na hudu wa amurkum bi sadaqa ina umurni gare ku ku bada sadaqa karkashin sadaqa aka samu zakka fa inna masala dhalika ka masali rajulin asarafu al'adu misali mutumin da ke yawaita bada sadaqa kamar makiya ne su kama ka fa awsaqu yadahu ila unki su dauko igiya a daure hannunka a hada da wuya wa qaddamuhu liyadribuhu unqahu saboda haka sai aka je za a filla kan mutun fa qala sai yace ana afdihi minkum bil qalil wal kaseer ina da dukiya da zan fanshi kaina suka ce kana da dukiya zaka fanshi kanka yace eh ba mu dukiyar fa fada nafahu minhu sai dauki dukiya ya bayar da ya bayar sai ya tsira ashe duk mutumin da ke bada sadaka to babu shakka zai tsira a ranar tashin kiyama yace nabiyar amurukum an tazkurullaha ina muku umarnin ku rika zikirin Allah wannan shine na karshe fa inna masala zalika misalin haka ka musalli rajulin kharaja al-adu fi asarihi sira'an kamar mutum ne makiya suka biyo shi ana bin sa a guje hatta idza ala ata ala hisnin hasinin sayyatahu wani babban tsauni fa ahraza nafsahu minhu yana hawa tsaunin nan shikenan ba su iya isowa gare shi ba shine sai a ƙarshe annabi ya haya sai ya ce kadhalika al-abdu haka dan adam yake la yuhrizu nafsahu min ash-shaytani baya iya tsare kansa daga shaytan illa bi zikrillahi sai ta hanyar zikirin Allah shikenan dan adam ba shi da wata garkuwa game da iblis sai ta zikirin Allah wanda baka ganin sa shi yana ganin ka ya kuma samu cikakken ikon Allah mahalicci saboda haka ya batar da kai ba komai bane amma in kai riko da zikirin Allah an gama hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisi na 2863 yana sahihu Targhib hadisi na 2498 wanda wannan shi yake nuna muhimmancin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala a rayuwar musulmi akan wannan hadisin malaman farko suka yi sharhi suna fitar da fa'idoji da albarkan da ke cikin wannan hadisin daga cikin malama akwai Ibn Qayyim al-Jawziyya littafansa daban-daban misali littafin Madarijus Salikin yana juz'i na biyu shafin 424 Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ce in ka dubi duniya aksarun nasi allazina tamassuhumu shayatin hum min ahli al-ghafla akasari idan aka ce maka wani aljani ya dame shi ai aljani ya rike wani ana ta fama an kasa samun sauki sai ibn al-qayyim al-jawziyya ya ce in ka duba da kyau zaka ga gafalalle ne bai kula da zikirin Allah ba akasari yace allazina lam yatahassanu bil awrad wal azkar sune wadanda ba sa tsare jikunan su da zikirin Allah da kuma wurdi wurdi wanda ya tabbata daga manzon Allah ai akwai zikirin da manzon Allah ya karantar da mu ayi da safe akwai na yamma akwai na kwanciya wannan shi ake shi yasa ake kiran sa wurdi saboda da'iman zaka ringa yin sa babu fashi fa innahu la yuhrizu nafsahu min adubihi illa bi dhikri shine ibn qayyim jawziyya yace abu ne mai sauki babu mutumin da zai iya kare kansa daga shaydan wallahi sai ta zikirin Allah wala yadkhulu alayhi aladu illa min babil ghafla yace kun ba yadda za a yi aljani ya samu shiga jikin dan adam sai ta hanyar gafalta ta hanyar sakaci da addinin Allah babu yadda za a yi shaytan ya shiga jikin mutum sai ta wannan hanya fa huwa yursiduhu saboda haka shi shaytan kai ne kake ganin baka da lokaci shaytan yana da lokaci zai iya kiwon ka tsawon rayuwarka yana neman inda za ka yi kuskure yana ta kafa maka tarko ka tsallaka ya kafa wannan ka tsallaka har lokacin da za ka fada shi kenan saboda haka jiranka yake yana kafa tarako gabanka fa idza gafala da zaran ka gafalta wa saba alaihi sai ya zabura ya fado kanka waftar rasuhu daga lokacin ya mallake ka kuma gaskiya don haka yasa duk mutumin da aka ce ma aljani ya same shi to la shakka ta hanyar gafala wannan aljani ya samu shiga cikin sa. Wannan ma yazo ta bayanin bin Baz yana majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallal 11 shafi na 209 haka nan a littafin alwabil sayyib nan ma ibn al-qayyim al-jawziya in ka duba shafi na 142 yayi magana game da muhimmancin zikirin Allah yace fil qalbi qaswa ita zuciya ta kan kekashe babu abin da ke sa zuciya ta yi laushi sai zikirin Allah la yuzibuha illa zikrullahi ta'ala fayanbaghi lil'abdi an yudawi qaswata qalbihi bi zikrillah saboda ka duk sa'ilin da ka ji zuciyarka tana neman bushewa kaga zunubi yana neman ya mamaye ka kai riko da zikirin Allah duk mutumin da yake aikata laifi ya kasa tuba ya riko da zikirin Allah na safe da yamma da kwanciya ya riko da qiyamul layli wallahi Allah zai raba shi da wannan abin saboda tarkon shedan ne babu abin da ke lalata tarkon shedan kamar zikirin Allah da ibadar cikin dare duk wanda zai tashi a cikin dare ko nafila raka'a uku yayi to wallahi sai ya gagari shedan a washe gari shi yasa malamai suke cewa mutumin da ke ibada a cikin dare duk mutumin da yake ibada a cikin dare yana da wahalan gaske a samu yana aikata wani zunubin da ya kasa bari shi ba zai yi ba idan har kana ibada cikin dare don ka rabu da siffar munafikai ibadar dare alama ce da take nuna mutum ya kusanci Allah kuma bai tare da siffar munafikai saboda shi munafiki malaman farko suna cewa abu ne mai wuyan gaske a samu yana tashi cikin dare ya ibada li'an wa hadha li'anna al-qalba kullama ishtaddat bihi al-ghafla ita zuciya duk sa'ilin da gafalta ya tsananta ishtaddat bihi al-qaswa sai ta ƙara gushewa fa idza zakara Allah ta'ala idan mutum ya zikirin Allah zabat tilkal qaswa sai wannan gushewar sai ta narke kama yazubur rasas fi nadi kamar yanda idan an saka karfe a wuta yake narkewa to haka idan zuciyar mutum ta bushe idan yana zikirin Allah wannan bushewar narkewa yake sai zuciyar ta ringa laushi fama uzibat qaswatul qulub bi misli zikrillah ibn al-qayyim al-jawziya yace babu abin da ake samu ayi jinyar zuciya a raba ta da bushewa ko kekacewa kamar zikirin Allah tabaraka wa ta'ala idan yaro ya zamanto ya lalace ka karantar da shi ka rika zaunawa da shi kuna zikiri da safe da yamma ka tabbata yana zikiri kafin ya kwanta ka sa ido cikin ikon Allah zaka ga ya warke saboda haka babu tarkon da shedan zai dana ma dan adam wanda zikirin Allah baya lalata shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fada daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك